sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar Masare assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta kai wata kwaranta na jamhuriyar Niger Isu Muhammadu ziyara inda suka tattauna akan batutuwa masu muhimmanci da suka hada da tsaro da kudin bai daya da sauran muhimman batutuwa sai kuma kungiyar Jama'atu Izaltu Bid'a wai kamata sunna da ta buƙaci masu tare fitina a addinin musulunci da kuma su karanta addinin da kyau da kyau. Ha kuma muna da rahoto akan garan bawul da majalisar dattijan Najeriya ta yi. Kana akwai shirin kallabi na Maryam Dauda wanda Halima ke kama mata halin yanzu. Sai sakonnin da ku masu aure kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A jawabinsa na farko a matsayinsa na dan takarar zama shugaban Amurka karkashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya yi amfani da lafazin da ke nunawa akwai matukar buƙatar daukar matakin gaggawa kan tashin hankulan da ke faruwa a nan Amurka kwanan nan. Sannan ya jaddada cewa a karkashin shugabancinsa, Amurka za ta kasance ƙasa mai bin doka da oda. Trump ya zayyana alƙaluman da ke nuna wa wato baro-baro cewa akwai karuwar aikata manyan laifuka a manyan birane da dama ciki har da Washington DC da Baltimore waɗanda Trump ya ce sun ga karuwar kisan kai da kashi 50 cikin 100 da kashi 60 cikin 100 cikin shekara guda da ta gabata kawai. A jihar Chicago da shugaban Amurka ya fito, mutane sama da 2000 ne a harbe-harbe suka rutsa da su a wannan shekarar kawai, kuma an hallaka mutane sama da 3600 a birnin Chicago tun bayan da ya hau gadon mulki a cewar Trump. Game da auna 'yan sanda da aka yi a Baton Rouge na jihar Louisiana da Dallas na jihar Texas kuwa, Trump ya bayyana hakan da hari kan dukkanin Amurkawa, sannan ya zargi shugaba Obama da amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen raba kawunan mutane bisa jinsi da kuma launin fata.
Ƙasar Turkiya ta ce za ta daina aiki da matsayin Turai kan 'yancin ɗan adam a tsawon aikin dokar ta ɓaci na watanni uku wanda ta kafa don zakulo waɗanda suka shirya juyin mulkin makon jiya wanda bai yi nasara ba. Mataimakin Prime Minister Turkiya Nuran Kurtulmaz ya ce Turkiya za ta dau irin wannan mataki da Faransa ta dauka karkashin babi na 15 na matsayin Turai din wanda ya amince kasashe da su rattaba hannu akai su jingina amfani da shi a lokacin yaki ko kuma wani yanayi na rashin tabbas. To sai dai shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Erdogan da ya tabbatar cewa bincike da kuma hukunta masu hannu a yunkurin juyin mulkin sun gudana ta yadda jama'a za su ga yin na'am da muhar wato madahum demokradiya da doka da oda.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Roger Ailes mutumin da ya kafa ya kuma dade yana jan akalar gidan talabijin din nan na Fox ya yi murabus bayan da wasu mata da ke aiki a gidan talabijin din suka zarge shi da kokarin yin lalata da su. Uwar kamfanin mai suna 21st Century Fox ce ta sanar da murabus din wanda tuni ma ya fara aiki makonni biyu da suka gabata wa Gretchen Carlson, wata mai gabatar da wani shiri mai suna Fox and Friend wadda ba a sabunta kwantaragin ta ba wanda bayan da ya kare ta maka Els a kotu. Hamshakin mai kamfanin jaridun nan na Australia mai suna Robert Murdoch wanda shine ma chairman din kamfanin zai tafi da Fox News da kuma Fox Business Network kafin a samu wanda zai maye gurbin sa. A ƙarƙashin jagorancin Els, Fox ta kasance kafar da masu fashin bakin siyasa ƴan ra'ayin riƙau suka yi ta wato aiki ko suka yi ta bayyana ra'ayinsu, don haka ta sa wato ta kasance kafar da masu ra'ayin riƙau ko masu ra'ayin ƴan mazan jiya suka yi ta saurare sabanin CNN da MSNBC.
Rahotanni na nuna cewa masu wasu mayakan azbina magoya bayan gwamnati sun kwace iko da birnin Kidal na arewacin Mali bayan da fada ya barke tsakanin mayakan da wata gamayyar ƴan tawayan azbinawa. Wani ganau ya gaya wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa zuwa da ranji Alhamis mayakan na Gatia na kakkabe garin don kauda duk wani goron ɗan ƴan tawaye da watakila suka boye. To amma har yanzu ana cikin halin rudani a Kidal ɗin, kuma ba tantance ko akwai waɗanda abin ya rutsa da su ba ko kuma a'a. Amberi Agriksa, shugaban gamayyar azminawa mai tasiri a ƙungiyar Azawad, ya ce yanzu nan jami'an sun kammala ganawa da wata yarjejeniya wadda aka cimma a ranar Lahadi akan yadda za a raba iko da binnin bayan da aka barke da musayar wuta. Ko lokacin da yake magana ana iya jin ƙarar bindigogin masu sarrafa kansu. To madalla, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan rahotannin namu daga kasar Niger, inda shugaba Isu Muhammadu ya karbi bakuncin takwararsa na kasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Ga kuma Solomon Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Muhimman batutuwa akalla uku ne shugabannin kasashen na Liberia da na jamhuriyar Niger suka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugabar Liberia a Niger, bugo da ƙari shugabar ƙungiyar ECOWAS Ellen Johnson Sirleaf. Sai dai batun tsaro shine abin da ya fi mamaye wannan taro a sakamakon matsalolin ta'addancin Boko Haram a Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, yayin da arewacin Mali ke ci gaba da zama wata matattarar 'yan ƙungiyar Mujawo da Akmi. Lamarin da Ellen Johnson Sirleaf ta ce duk da yake amfani da ƙarfin soja ya zama wajibi domin fatattakar 'yan ta'adda da masu safaran miyagun ƙwayoyi da makamai, to yana da kyau a ɗauki matakan ba matasa kyakkyawar kulawa ta hanyar basu ilimi, samar da aikin yi domin a cewarta ta hakan ne za su kaucewa fadawa tarkon 'yan ta'adda.
If we are going to be able to ensure that our young people and others do not engage in acts that will threaten security, then we must respond to their human needs.
Idan aka lura da yadda sannan a hankali likicin Boko Haram ya bazu daga Najeriya zuwa Niger da wasu sauran kasashe na Afirka ta tsakiya, hakan na nufin akwai buƙatar kasashen yankin ECOWAS da na kasashen yankin Afirka ta tsakiya sai su hada ƙarfi wuri daya domin tunkarar dukkan wani kalubalen da ke barazana ga al'amuran tsaro, kamar yadda yanzu haka rundunar kasashen yankin tafkin Chadi ke samun galaba akan Boko Haram, da kuma yadda ƙungiyar Sai da Yawo ke taka rawar gani a ayyukan tsaron da rundunar MINUSMA ta sa gaba a arewacin Mali, in ji shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu.
Qu'il va falloir dans les prochains jours convoquer une réunion au sommet de ces deux régions pour davantage harmoniser les solutions dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
Sabbin canje-canjen da ƙungiyar ECOWAS ta bayyana aniyar aiwatarwa domin kawo ƙarshen wahalhalun zirga-zirgar ƴaƴanta da dai batun shirin fito da kuɗaɗen Sai da Yawo na bai ɗaya na daga cikin abubuwan da tawagar Niger da ta Liberia suka duba a yayin wannan ziyara, kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Kanal Ibrahim Yakuba ya bayyana.
An lissafa an gani duka shekarun da muka yi cikin ECOWAS sai zirga-zirganmu ta kasuwanci tsakaninmu tana kashi 12 cikin 100. To shi yasa shugabannin ƙasa suka ce lokaci yayi na musan me muke nema, menene gurinmu, kuma wani ƙarfi zamu ba kanmu don mu cimma wannan guri. Shi yasa muka ce to ECOWAS din nan a tsaya a gane menene muhimmanci gare mu. Abin da yake muhimmanci shine bunƙasa kasuwanci. Wanda yake muhimmanci shine wannan abin da muke cewa 'yan ƙasa Niger da Nigeria da Liberia da Ghana su je kasar da suke so su yi kasuwanci su zama cikin lahiya ya zama gaskiya ya zama tabbat. Yannan na ƙarshe shine mu samu kuɗin kashi guda.
A ƙarshen wannan ziyara ta Ellen Johnson Sirleaf, ƙasar Niger da ƙasar Liberia sun bayyana shirin ƙara inganta hulɗar da ke tsakaninsu a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, tare da maganar samar da ilimi ga matasa da batun bunƙasa harkokin noma tsakanin ƙasashen biyu a wani ɓangare na haɓaka tattalin arzikinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gaishe ka Malam Sule, kafin kuma ci gaba a shakata da wannan.
Soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. dankalin maza ya tashi zuciyar maza ta bace ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce mutu Allah sosai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har ƙashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a. Yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillan shi a ban ruwa a kan a yaƙe don hankalin maza sun tashi gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen Sulemawa ne. Allah ji kan maza sun waɗi da bulawa ni na gode san ba mai abin mamaki la ilaha illallah muhammadar rasulullah kai sauja birge man hankaka ku gwana a dutse sannan ku gwan a gindin bishiya ko ko ku gwan a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki la ilaha illallah muhammadar rasulullah akuya ta cire kura bindi ta sha aradu sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gani sai Allah abaruwa a koma yaki ataruwa a koma yaki
to Allah zaka marigayi. Daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda kungiyar Jamaatul Zaltu Bidia wai kamata sunna ta ce waɗanda ke haɗa addini da ta'addanci ba san abinda suke addinin ke nuhi ba. Suna magana ne a wurin gudunmuwar hannu da kafan roba da suka bayar ga waɗanda suka rasa sassan jikinsu a sakamakon rikicin Boko Haram. Ga Nasiru Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu tada fitina ko kashe rayuka da fakewa da addini musamman ma musulunci shedanu ne kawai ba musulunci suke bi ba. A wajen taron tallafawa waɗanda ƴan ta'addan Boko Haram suka sanya suka rasa hannu da kafa da sauran masu irin wannan larura ta dalilai daban-daban, malaman kungiyar Islama ta Jibiyu sun ce ya zama wajibi malamai su dage wajen cusa sahihiyar aqida ta Islama da ke koyar da zaman lafiya, tallafawa marayu, ƴan gudun hijira, matan da mazan su suka rasu da sauransu. Dr. Hassan Said Adam Jones ya ce duk wanda ya kashe rai ba tare da haƙin shari'a ba da sunan musulunci to ai wa da ikirarinsa a duba tanadin da yake cikin alkur'ani mai girma.
Ashe kenan masu ganin cewar musulunci dama addini ne na ta'addanci ko na kashe-kashe ko na rashin zaman lafiya ko na tsargar wani to su gane cewar ba haka nan bane. Addinin musulunci addini da yake la fadla li arabiyyin ala ajami wala aswada ala ahmar wala abyada ala aswada illa bi taqwa. Ba wanda yafi wani sai da tsoron Allah to mu haka addinin mu yake. Ba addini ne na kiyama ba. Fatan mu waɗanda suke da irin wancan misconception din to rashin ganewar ko kuma kin ganewar gangam to Allah madaukakin sarki ya ganar da su.
Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce nasarar mulkushi ƴan ta'adda ko rage kaifin tasirin su a Najeriya kadai ya isa abun kwanciyar hankali ko da ana cikin kuncin talauci a kasar.
Laifin da muka sani da wanda ba mu sani ba in muka dage da yin istighfari dalilin neman gafara a wurin Allah, Allah na warware matsaloli masu yawa ga ainihin wato bayin sa. Saboda haka muna fatan Allah shi warware mana, Allah shi ba mu ikon yadda da jarrabawa ne halin da muke ciki. Mun shiga jarrabawa mai wahala na kashe-kashe bayan mun fita kuma Allah ya shigar da mu jarrabawa na talauci. Saboda haka waye wannan shi yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat sai yace wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Me cin nasara a cikin jarrabawa da yi da Allah ya jarrabe shi shine wanda ya gane cewa Allah ne ya mishi kuma ya maida al'amari ga Allah kuma yayi hakuri to in yayi wannan sai Allah ya yi mishi. Allah ka yaye mana.
Mahalarta taron sun tafi da nufin isar da muhimmancin tallafawa juna da hakan zai kawo saukin lamura a Najeriya.
Khadija Khalid, mun gode sosai, ba za mu iya biyan su ba, Allah ne kawai da ya biya su. Angulu da goso redoma wato gaskiya da musu addu'a na Allah ta baka musu Allah ta mike su bisa dari bisa da me sun yi abin gani lafiyarin cike nake da addu'a za su ci gaba Allah ya ba su hikima fa ita wannan ma
a lokacin rufe taron dai an ga jami'an kira hannaye da kafafu na roba daga India masu suna Tolaram na gode wani karamin yaro da ya rasa kafafunsa biyu sakamakon kuskuren yi masa allura a asibiti sai kuma wata mata da ta rasa kafa tun zamanin mulkin soja na marigayi Murtala 1970 shida. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Fada man mayamu, jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai dan farin gobe. Kullu mara ke ka ba gora. Wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa baya boye.
To an gaishe ka Nasiru, yanzu kuma sai kwaskwariman da aka yi a majalisar dattijai na kwamitoci domin inganta ayyukan majalisar. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan garan Bawul ya zo da bazata a daidai lokacin da ake ganin kaman kawunan ƴan kungiyar Like Minds da na kungiyar Unity Forum ke nuna alamun ƙara rabewa idan za a yi la'akari da kace nace da ya biyo bayan wata zama ta musamman da majalisar dattawa ta yi a kwanakin baya inda har ma aka yi barazana tsige shugaba Muhammadu Buhari. Kwatsam sai ga sanarwar sauya mukamin shugabannin kwamitoci inda shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya bayo masu adawa da shi manyan mukamin. Mai Sanata Kabiru Garba Marafan Gusau ya samu mukamin shugaban kwamitin kula da harkar man fetur na cikin ƙasa wanda aka fi sani da downstream a turanci daga kwamitin kula da kidayar jama'a. Sanata Suleiman Hunkuyi ya samu shugaban kwamitin kula da katin zama ɗan ƙasa wato NIMSI. Ita ma Remi Tinubu ta tashi daga kwamitin kula da harkokin mata zuwa kwamitin kula da muhalli. Shugabannin kwamitoci 17 ne aka sauya a majalisar dattawan. Na yi kokarin jin ta bakin Sanata Kabiru Garba Marafan Gusau da Sanata Suleiman Hunkuyi amma kememe suka ki magana da ni
dan Allah dan Annabi kaka ce min bari sai gobe nan
daren a gaskiya sai gobe ki je ga Suleiman Hunkuyi
kaji wai kai ne zaka yi magana yace
me din ne
yanzu fa dan kira
saboda me zan yi magana ina magana a madadin wani ne ko a madadin kaina
ai sunan ka zaka faɗi
a saboda me ne shi yayi magana da kansa mana dan me zan yi magana dan shi Madina
to kai kai magana dan kai
dan ban ni ban shirye magana ba ni ba na son yin magana
yanzu to yanzu in ba ku yi magana ba wa zai
aina ai ni ba zan yi magana ba
a bangaren majalisar wakilai kuma kakakin majalisa Yakubu Dogara ya bada sanarwar kwabe shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin daga mukamin sa a yayin da ya sanar da Maya Gurbin sa da Mustafa Baladawaki wanda a da yana shugabantan kwamitin gidaje. An samu korafi cewa dan majalisa Abdulmumin Jibrin ya cusa ayyuka da suka fi naira biliyan 4 cikin kasafin kuɗin banan ga mazabar sa na Bebeji da Kiru dake jihar Kano. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, an gaishe ki Madina, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce ƙarfe 3 ne na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin kallabi da wannan hantsi assalamu alaikum yau ma a madadin mai hilin Maryam Dauda ni Halima Jimrau ke gabatar muku da shirin kamar yadda kuka fara ji a makon jiya commissioner harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiyan za ta ci gaba da amsa tambayoyin da Maryam Bugaje ta yi mata lokacin da ta kawo ta ziyara nan Amurka a can kwanakin baya har ma ta samu damar kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka Ku biyo mu ku ji dalilin zuwan su na Amurka. Shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Haka kuma za ku ji commissioner da bakinta tana hodin irin ƙwarin gwiwar da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari take ba mu matan da ke rike da manyan mukamai a ƙasar. Yanzu ga commissioner harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiyan za ta amsa tambayar da Maryam Bugaje ta yi mata game da ko mata nawa ne ke rike da mukamin commissioner a jihar Plateau
a yanzu din na son tabbatar miki a Plateau
muna da mata guda uku ne a appointed position. Kuma position guda uku nan gwamnatin Plateau a karkashin shi Simon Bakulalo ya ɗaukaka mata da wannan ministry baya wasa da inda mata suke. Da zaran kika kai mishi damuwai mata, ake ganin da nan an dan jumuriyar mata. Don ya ɗauki commissioner finance ya ba na mace. Dingan kwa duk tukunyan wannan state din na hannunta. Da kuma kasan tana dan karancin abubuwa irin abun tattalin arzikin da na shigowa, sai ya ɗauki commissioner agri ya ba ma na mace. Ashe kwa muryar na mace na jiwa kenan. A gefen mata sai ya ba da sunan na mace. Kingan kwa na ji murhu kenan. Da duka in an ja da dutse daya ina gan duka state din ma za ta fadi. So na ji mata an dan dauka kasuwa wannan tafiya.
Ko akwai wasu shirye-shirye da jihar ta tanada don tallafawa mata?
Akwai su abubuwa da yawa, ababe da yawa da daga ita First Lady wato Aisha Buhari ta dan samu ta kikira matan gwamnoni tare da su da commissioners din na fannin kungiyar mata. Ta koyar mu akwai wanda an koyar musu da sana'a wato irin wanda ba su iya sun samu cin gaban makaranta ba kenan, ana koyar musu sana'antu da za su iya fita sai su yi zaman kansu wato skill acquisition, to inda ana dan empowering matan kenan a yanzu.
To ko za ki dan mana karin bayani abin da ya kawo ku nan Amurka?
A takance dai abin da ya kawo mu shine mun zo mu samu haɗin kai da gwamnatin USA saboda a samu a taimaka ma irin jam'iyyoyi da wato non-governmental agents da suna ɗan taimakawa ma irin guragu kurame da su sauransu, don a yawancin appointment ba a samu ganin su. So we now want to partner, muna so mu yi meeting da wayannan kungiyoyin ko za su iya ba mu ɗan murya da taimako da za a samu wayannan su ma sun nike, don su ma they are very important in the scheme of things. Duk gwamnatin da tana yaban da wayannan mutane bata taimaka mata ba.
Kun samu kun cimma burin abin da ya kawo ku?
Mun fara ranar da muka zo immediately aka kai mu a UN House din, muka yi zama da wayanda suna nan a wannan fanni, muka yi bada muryan abin da ya kawo mu. So shine samu a watan tara za mu gaishe gwamnatin America ta shigo don ta dan samu ta taimaka ma Africa gaba daya, don yawancin kamar Africa ne aka bar su a baya wato da invention da za su din taimaka ko su empower su wayannan mutane.
To da ƙarshe dai, to wani irin shawara zaki bai wa matan Najeriya?
Shawaran da zan ba ma matan Najeriya, kin san mun riga mun zama su hakuri, su ci gaba da hakuri da kuma addu'a, don an shiga wannan mulkin ba samu da sauki ba, amma tare da addu'an su da hakuri ina ga za mu ci maburin komai da komai.
To mun gode kwarai commissioner harkokin mata Jihar Plateau da ka samu ku ba mu wannan hirin.
Baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan da abokiyar aikinmu Maryam Bugaje ta yi da kwamishinar harakokin mata ta jihar Plateau Mrs. Rufina Gurmiyen lokacin da ta kawo ziyara na Amurka. Yanzu a madadinsu da mai hilin Maryam Dauda da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma daidaita sauti, ni Halima Jimrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lahiya, Allah ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata.
To madalla, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hassan gidan Radio America. Sunana Abdulshit Tola Musa Gurbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. A sakon cewa da rashin sai akan far arha, ina son amfani da wannan dama za ka kira gwamnatin jihar Sokoto da hukumar ke kula da wutan NEPA ta jihar Sokoto, don Allah wai menene babban dalilin da yasa ba a kawo ma al'umma gabacin Sokoto wata nefa ne, duk da cewa a gaskiya mun samu hira wata kusan biyar a gabacin Sokoto muna fama da rashin ganin wata nefa.
Mai magana ni ne Muhammadu Malami Ladamu Barno, jihar Sawa, mazaunin Kasan Bacci, Kaduna, Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa America. Lala ina roƙo gare ku da Allah ku isa mun sakona ga shugaban ƙasar mu Muhammadu Isu. Da Allah ya gyara mana hayyan nan daga Jalmi Tawadama wadda ta yi gabacin nan zuwa Tawadama din nan zuwa Ladamu Barno. Wallahi mutane suna cikin wahala. Da Allah ya gyara mana hayyan nan, wallahi muna cikin wahala. Ruwan gar ake yi.
Assalamu alaikum, mai magana Bashir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Sarrafin Local Government Najeriya. Sai ga kuma ana irin bambam ɗin saboda kaɗai da ake mutane sun yawa a bakin titin nan, muna kira gwamnatin jihar Katsina ta duba wannan halin saboda kuje da mutanen da ake mana yayiwa direbobi sun zo cikin garin ba ta rajewa, kuma garin gabas zai ma duk gidaje ne, saboda haka muke kira gwamnatin jihar Katsina a dubi kokin nan namu saboda masu motoci ba su rajewa, don ku ɗauki mataki da hannunmu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, mai magana Isa Sani mai asunan garfan Anli a ƙaramar hukumar Kiyawan jihar Jigawa. A dangane da mutanen da suke rasa rayukansu a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno, gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta sa ido kuma ta taimaka wa 'yan nan bayan Allah, domin fa a duk wahalar da mutum zai sha a duniya da kunci da kuma raɗaɗin zafin mutuwa, ba wanda ya kai a ce kashi ruwa ta kashe shi ko kuma yunwa ta kashe shi yana je na gani.
To madalla, kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon.
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara na uku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci Tushen Rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi Musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9:30 na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da Domin Iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe, da kuma shirin Da Rashin Kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin Zaɓe ko Naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
To a takaice, jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya yi amfani da lafazin da ke nuna akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashin hankulan da ke faruwa a Amurka kwanan nan, sannan ya jaddada cewa a ƙarƙashin shugabancinsa Amurka za ta kasance ƙasa mai bin doka da oda. Wata kotun tarayya a New York ta yanke ma wani ɗan leƙen asirin Rasha wanda ya amsa laifinsa hukuncin shekaru 10 a gidan yari, ta kuma umarce shi da ya miƙa $500,000 da aka biya shi a matsayin ladar aikata wannan laifin, wanda ya haɗa da samowa da kuma tura ma Rasha wasu shahararrun fasahohin lataroni na soji don amfanar sojojin Rashar. Alexander Feshenko ya ansa cewa ya yi laifuka 19 ɗin da ma'aikatar shari'a ta zarge shi da yi. Jami'an Amurka sun ce wani kamfanin da Feshenko ya kafa ya tura ma Rashar fasahohin lataroni na $50 million tsakanin shekara ta 2002 da 2012, waɗanda duk sun saba ma ka'idar lasisin da gwamnati ke bayarwa don daƙile tura irin waɗannan fasahohin zuwa ƙasashen waje.
Cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Brian Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Cubahiro Jojo ne da Solomon da ya ba da umarni, sai injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.